akwai tsohon masallaci din inda aka ce yawanci dukkan annabawan Allah a nan suka rinka zama lokacin in suka zo hajjin Mina, in suka zo hajji Amina. To a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna, shine Masjidul Khair. Aka ce in ka shiga cikin Masjidul Khair ka je al'amudi da yake a gaban masallacin, idan in ka wuce al'amudin ka biyo ka duba ka gani, in ka ga wani tsoho wanda kana ganin sa za ka ga alamar tsoron Allah, to shine Safwan ibn Sulaym. Yace da ya shiga masallacin bai tambayi kowa ba, sai ko yaga yanda aka sifanta masa, sai ga wani tsoho yana ganin sa yace wannan mutum mai tsoron Allah ne, sai ya je ya zauna wajen sai yace kai ne Safwan ibn Sulaym, yace eh shine. Yace to dama kai nake so in zo in samu. Wata ran yana cikin masallaci na Madina Safwan ibn Sulaym, lokacin sarkin musulmi na wannan zamani Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ya zo, lokacin Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna, yana saurayi Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna a Madina, gwamnan Banu Umayya, amirul mu'minin a lokacin nan kuma Sulaiman ibn Abdul Malik ne. Da ya zo aka bude masa a ɗakin Aisha ya yi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar, sai ya fito ya hau kan minbari, yana fitowa sai ya ga wani tsoho a cikin sahu, yana ganin sai ya ga alamar tsoron Allah tare da shi, sai ya tambayi Umar ibn Abdul Aziz wane ne wannan, sai ya ce ai wannan Safwan ibn Sulaym kenan, sai ya ce ina ganin da alamar mutumin kirki ne mai tsoron Allah, ya ce ai haka yake, sai ya ce to sai ya kira wani yaransa ya ce a kawo jaka mai dinari 500 a ciki, da yake jakunkunan hawa-hawa ne, jaka za a kawo mai dinari 500, dinari 500 an san dinari 500 abin nan misabin zakka sau 25 kenan, ko shine dinari 20 shine misabin zakka, 500 ya zama to misabi sau 25 kenan, daga 150 sau 25, masu lissafi sai su lissafi su gani. Sai ya ce a kawo mata wannan, aka kawo mata, sai ya ce mahajimin nata kaga wancan tsohon ka je ka bar shi, shikenan sai ya je taitar da shi yana sallah, sai ya zauna a gefensa sai da idar da sallah, sannan sai ya ce ga wannan amirul muminin ne ya baka, ya ce a ɗan yi amfani da shi wajen biyan buƙatar iyali, sai ce a abin nan ka tabbatar ya aka yi ka san ni ne, ai ba ni ba ne, sai ce a ai kai ne ba, kai ne Safwan ibn Sulaym ba, ya ce ni ne Safwan ibn Sulaym, ya ce to ai kai aka ce in kawo ma, ya ce eh to tuje sai ka sake tabbatarwa, sannan ka dawo. Ya tafi zai je ya sake tabbatarwa, kafin ya zo sai ya ɗauki faɗansa ya fita daga masallacin. Bai sake fitowa ya zo masallaci ba, sai da ya ji an ce amirul muminin ya baggara, sai da ya ce amirul muminin ya baggara, ga dimu ko nan wajen yanzu mu da ibadar ma za a rinka ta sanni wajen masu mulki, a je da dogon carbi a ɗauka cewa ai dogon carbin shine amanar cewa wannan salihi ne, eh da katar rawani domin a ba ma abinan domin a ba ma mutum na irori. Amma shi wannan ta zo masa har wajensa ba nema ya yi ba, irin wannan kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan irin wannan dukiya ta zo maka baka yi kwaɗayi ba baka yi tambaya ba ka karba, domin arzikin Allah ne, arzikinka ne Allah ya kawo maka. Amma su saboda tsananin gudun duniya da wara'u haka suka rayu. Yana da cikin salihan bayan Allah malami Imam Malik ne, an Sa'id ibn Salama wannan waɗansu sun ce min Ali bin al-Azraq, waɗansu malaman hadisi suka ce ba su san shi ba, don haka ne ma waɗansu suka ce wannan hadisin bai inganta ba, tunda ba a san shi, in mutum ba a san shi ba da adalci da rashin adalci malaman hadisi ba sa kafan hadisin sa, kamar hadisi ne wanda Imam Malik ya ruwaito, kuma mutumin da aka ce kamar Safwan ibn Sulaym zai yi riwaya daga wajensa yafi karfin a ce masa majhul ba a san shi ba. To kuma sai aka samu, an samu daga cikin waɗansu marwayata hadisi ɗin an samu waɗansu wanda suke riwaya daga gare shi, saboda haka jahalar da ake gudu cewa akwai wanda ba a san shi ba a cikin hadisin, wannan illar ta kauce. An al-Mughira bin Abi Burda, daga Mughira bin Abi Burda wa huwa min bani Abdul Dar, shi ma wannan Imam An-Nasa'i ya wasaka shi yake tsaka ne a mutacce wajen riwayar hadisi, annahu sami'a Abu Huraira, ya ji Abu Huraira yana cewa wannan lafzar riwayar nan ta Imam Malik ta goge rigima akan wannan hadisin mai yawa, don waɗansu da suka rawaito hadisin sai aka ce daga Mughira bin Abi Burda an abi Huraira, amma aka ce wannan riwayar ba ta da inganci, saboda haka duk sauran kuma sai suka rawaito an abi Huraira, ba su ce sami'a Abu Huraira.